ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da can garka ba kalli marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin
musu masallawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na za ku ji kira-kiran da dalibai na kolejojin ilimi a Ghana ke yi wa gwamnati da kuma malamai da su sasanta tsakanin su da madaliban su koma karatu bayan da aka shafe sati na tara kenan ana yajin aiki da fatan za a yi tsaro lafiya
kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
yanzu aka dai yajin aikin malamai a kolejojin ilimi a Ghana zai shiga sati na tara kenan sakamakon takun saka tsakanin gwamnati da kungiyar malaman kolejojin ilimi na Ghana da ake kira SETA kuma babu wanda yake jin wannan radadi na yajin aikin kaman daliban kolejojin da haka ne ma daliban suka bugaci bangarorin biyu da su warware sabanin da ke tsakanin su domin a ci gaba da gudanar da karatu a ajujuwa wakilin mu a kara Idris Abdalla Bako ya ji ta bakin daliban da kuma sauran masu ba da ziki a wannan harka
the ongoing strike has left teachers trainees of the 46 colleges of education in chaos
yajin aiki da malaman makarantu na kolejojin ilimi 46 sun shiga cikin rudani da rashin tabbas kan makomar mu shi gaban karatun mu ya tsaya cak yana jefa rayuwar mu a matsayin kwararrun malamai cikin wani hali yawan kudaden da muke kashewa na shafar lafiyar kwakwalwar mu da lafiyar mu muna kira ga gwamnati da masu ruwa da tsaki da kuma ƴan ƙasar Ghana cikin gaggawa da su taimaka wajen magance wannan takun sakar inji Manolo Kokudiya na gamayyar kungiyoyin daliban kolejojin ilimi na Ghana a wani taron manema labarai da suka shirya takun saka tsakanin gwamnati da kolejojin malaman ilimi ya yi tasiri matuƙa ga daliban rashin malamai a cikin ajujuwa ya haifar da cikas a cikin karatunsu tare da kawo cikas ga shirye-shiryen jaraba wanda ke tafiye dalibai na nuna bacin ransu game da lamarin domin suna fargabar hakan zai musu illa musamman a jarrabawar da ke karatuwa
sunana Jawhar Muhammad Sani ni level 200 student ne daga EP College of Education Bimbila strike da yan sita ke kai yau su suna kan striking ga for almost 2 months mu a students na mu strike ne ke affect the most don akwai wani magana wani giwaye biyu na fada kasa ke gajiya sosai to mu kasa muke gajiya to yanzu haka tunda muka resume school hal yau ba lecture ko gudan da yazo ya stay a class gudan muna abu yanzu haka da muke magana mun tattaro kayan mu da yawan mu mun zo gida wasu mu ma ba sai ba camp ba wasu mu kuma sun ce su an zauna an kakkashe kudi an ci abinci ba gwada abu ba komai an kakkashe kudi muke gajiya yanzu hakan ga inda da bisan calendar na wanga strike duka bai zo banda so the 6th of this month that's August ya kamata a ce mun zana end of semester exam for both from level 100 to level 400 muna da end of semester exam so mostly wanda abin zai fi affect ni wanda suka karewa yanzu haka an kara musu time da balle yana level 400 ne kuma su suna rent outside ba ma ko su ba dukkan suna rent outside ne shi ya sun san kamar oh ya biya kudin shi date kaza zai kare yanzu yanda government ke yin gari in an kara in an extend calendar ne kaga me shi ya kuma yi sabon bashin biyan kudin daki
Jibril Abdulhamid na cikin taliban AP College of Education Bimbila to shekarar mu na uku ke ga gaskiya dai mu ne third party kamar misali mutane ju ne ke fara amma cikin mutane ju wanda abin ya fi damuwa ne mu talibai yaran su da wayanda ake koyawa ma abin ya gurgurta lamarin mu ta fannin neman ilimi tunda haka ya zo ya faru har tsawon wata guda ya rikitar da al'amarin
sunana Maryam Abdalla almajirin Methodist College of Education strike ne ya affect mu in so many ways as of now level 300 students mun san kaman by the end of this year yeah that is September to December za mu shiga level 400 amma due to strike na komi ya sake ita muna kai ma government na kare da school authorities na su duba su yi abu game da strike na mu samu mu komo back school
malaman kolejojin ilimin sun ajiye kayan aikin su ne tun 14 ga watan Yunin 2024 domin nuna damuwar su kan rashin yanayin aiki mai kyau da kuma gazawar gwamnati wajen aiwatar da yarjejeniyar fahimtar juna na 2017 da kuma 2022 wanda suka rattaba hannu a kai bayan shafe makonni ana tattaunawa kan su janye yajin aikin sai a ranar 2 ga watan Agusta ministan ayyuka da hulɗa da ƴan kwadugo Ignatius Bafo Emir ya sanar da cewa sun sasanta da ƙungiyar SETAG kuma za su koma ajujuwansu amma sai jawabi ya fito daga ƙungiyar malaman cewa ba za su koma ajujuwa ba sai gwamnati ta aiwatar da duk yarjejeniyar da suka shiga Abdulmajid Musa bai shiga tsakani ko mai sani kan al'amuran yau da kullum yayin kira ga gwamnati da ta saurari korafin kungiyar malaman.
Ina rikici ne da gwamnati ke yi da ainihin Teacher Training Association of Ghana. Taken da aka yi shine aka tabbatar da cewa yanzu an bar ba da wannan diploma da ake bayarwa a basu degree. Aka mai da ainihin College of Teacher Training College ya zama College of Education. An kara kiman wannan sukurai an kuma kara daraja. Sa'annan kuma an doki mutanen da yake su ma suna da qualification, suna da kwarewa da yafi na da. Ma'anar shi condition of service shine kudaje da allowance da ya kamata ba su kuma dole ne ya karu. To gwamnati ya san wannan. Shi yasa da za a yi wannan ne ya kamata gwamnati ya shirya sa'annan ma a tabbatar da wannan. Don yanzu kusan kwarewan su da na jami'a duka daya ne. Shi yasa dole a ba su wannan. To gwamnati kuma kullun yana jan kafa wurin ba su wannan. To abin da ya kawo ga yajin aiki kenan. An je an zama na tsakanin gwamnati da su aka yi hukunci da ake cewa arbitration ya kamata gwamnati ne dole ya tabbatar da abin da ya aiwatar da abin da aka tabbatar. In bai shine kuma ya lallashe su kuma ya roke su. In kuma ma zai yi to ya abin nan wannan kudajin nan ya ba su kishi ko da kadan ne. Kudaje ne kamata ana ba su. To wannan ne ina ga za a samu sauki.
Har yau masani kan harkokin ilimi Muhammad Bashir Shehu wanda aka fi sani da Sabash shi ma ya yi tsokaci akan lamarin.
Wanda za mu mika murya mu kira shi ne gwamnati saboda alkawali kaya ne da ya yaza shi ya yi alkawali zai biya su wannan kudajensu ya so bai kamata da ce yau an samu jinkiri ba saboda abinda Labour Commission ta fito da shi kamar kotu ne ta yanke hukunci kuma an bi sawun lokaci har ila yau gwamnati bai ya cika alkawalinsa ba. Damuwan da ke ciki shi ne yau academic calendar mu duka zai gurbace saboda waɗanda ya kamata su shiga ba su iya su shiga domin waɗanda ya kamata su kare su ba da fili ba su iya sun yi ba. Yasa abinda muke roka duka shine gwamnati ya maida hankalin shi koda magana mai dadi ne koda alkawali zai sake musu ina ganin shine mafita ya so a san hanyar da za a bi domin ilimi kata gurbace saboda dokokin nan in an wuce 21 days wanda an tun wuce ya kamata close down schools kar mu kai wannan munzali za mu shiga cikin hali na matsatsi mai wuya.
A hali yanzu saura kimanin watanni uku ɗaliban ajin ƙarshe su rubuta jarrabawar su ƙarshe lallai da zai dace kwarai a hanzarta bin hanyoyin sasantawa tare da cika alƙawuran da aka ɗauka don ci gaban ilimi a ƙasar Ghana.
To masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Idris Abdallah sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Creation na ku Babangiji Prince ja huta lafiya sai wani mako.
Tan hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa.